Amin. Duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan to ya tsira. Kaga wannan karamci ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa, kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin Hunayn tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma Hisar Taif, lokacin da aka je aka yi wa garin Taif kawanya, musulmi suka yi masa kawanya. A wannan guri ne ma Abu Sufyan ya rasa ɗaya daga cikin idanunsa guda biyu wajen kare musulunci da yaɗa shi. Sannan kuma da aka fita yakin Yarmouk a lokacin daular Sayyidina Abubakar, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi musharaka, suka yi tarayya a cikin wannan yaƙi, a nan ya rasa ɗaya idan kuma. Wato kaga duk idanunsa guda biyu ya ba da su wajen ɗaukar kalmar Allah. Wannan shi ne mahaifin Muawiya ibnu Abi Sufyan. Ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 31. Malaman tarihi sun sassaɓa wajen tantance shekarar da ya rasu. Wasu suke 31, wasu ce da 2, wasu ce da 3, wasu ce da 4. Mahaifiyarsa ita ce Hindu bintu Utba ibnu Rabi'a, wacce ita ta musulunta yau mafatin Makka. Mijinta ya riga ta musulunta. Ita ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka, yana mai buɗe wannan gari da shigar da musulunci cikinsa. A wannan lokaci ita ta musulunta tare da sauran waɗanda suka shiga musulunci a wannan lokaci, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk su je ya yafe musu duk abin da suka yi a baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idhabu antum at-tulaqa la tasriba alaykum al-yawm, ku je yau babu sauran zargi, gaba daya kun samu kanku kuma an yanta ku. Kaga wani ya zo ya dauko wani tsohon tarihi ya ce ai Hindu ko Abu Sufyan sun yi kaza sun yi kaza, kamar bai yadda da cewa Annabi ya yafe musu bane. Annabi kuma ya ce a je ya yafe. To kuma akwai wanda zai zo yana tuhuma, har a saurare shi? Muawiya ibn Abi Sufyan shi yana daga cikin waɗanda suka musulunta da wurwuri. Ya musulunta da shi da ɗan uwansa Yazid. Akwai Yazid ibn Abi Sufyan wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka addinin musulunci kwarai da gaske, kuma ya yi yaƙe-yaƙe wajen yaɗa addinin musulunci a ƙasashe daban-daban. Wasu suna cewa shi Muawiya ya musulunta kamar yadda Musa Abu Zubairi, wani marubuci wanda ya rubuta Nasabu Quraysh, yake cewa Muawiya yana cewa aslamtu amal qadiyya, wato shekarar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya sake yin wato ya biya umarasa a shekarar ya musulunta. Wato kaga ya musulunta a shekara ta 7 kenan. Muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana da falala. Al-Qur'ani ya nuna falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama a dunkule, wanda Muawiya yana ciki, tunda sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba kai saka cire shi ba, tunda Allah ya sa shi. Akwai ayoyi da suka nuna falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama a dunkule gaba daya. Ba za mu kawo ayoyin da suka yi maganar muhajiruna da al-ansar ba, domin wasu suna cewa to ai bai shiga ba. Abin mamaki waɗanda suke rigima akan cewa ai Muawiya bai shiga cikin al-muhajiruna ba da al-ansar. Saboda haka in ka kawo ayoyin da suka yi magana akan falalar muhajirun da ansar, sai su ce ai ba Muawiya a ciki, ba Abu Sufyan a ciki, tare da cewa waɗanda suke manya-manyan muhajirun da al-ansar din ma suna jayayya akan su. Inda a ce sun sallama cewa wanda yake muhajir da al-ansar shi mai falalar ne, mai darajar ne, sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, da sun sallama cewa su Abubakar da Umar da Uthman da sauran manya-manyan sahabban nan al-mubashirin bil janna, Abdurrahman ibn Auf, Zaid ibn Sa'id ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid da sauran sahabbai irin su Zubair ibn al-Awwam, irin su Talha ibn Ubaidillah, irin su Abu Ubaida ibn al-Jarrah, da sun sallama mana cewa waɗannan su karan kansu sun shiga cikin wannan aya, kuma su waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake ne. To da kaga abin ya zo da sun, sai mu zo yanzu gwagwarmayar da muke yi game da Muawiya muke. To amma matsalar ba su ma sallama ma waɗancan ba, sun ma fi jin haushin waɗancan sama da kowa. To kaga a zo ana magana ka ce Muawiya bai shiga ba ai saboda shi baya cikin al-muhajiruna, baya cikin al-ansar, ko Abu Sufyan ba zai shiga ba saboda shi ma baya cikin al-muhajiruna wal ansar, wannan maganar ba ta da kan gado. Za mu kawo ayoyi ne waɗanda suka yi magana akan falalar sahabbai dunkule ba tare da sun ware tsakanin muhajiruna wal ansar ba. Daga ciki akwai fadar Allah ta'ala da yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah ya ce kun kasance mafiya khairin al-umma wacce aka fitar wa mutane tana umarni, ko kuna umarni da kyakkyawan abu, kuna hana mummuna, kuma kuna imani da Allah. Farkon waɗanda za su shiga ƙarƙashin inuwar wannan aya su ne